الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت بالله تبارك وتعالى لدكم دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Asabar 2 ga watan Zulqa'ada shekara ta 434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am zata iya mai
yana yi halitta ya mai da
shi kamar ga ga misali
ta da akwai da kalli da ta misali wani lokaci aka kai wani lokaci sai kai tunanin wannan halin da yake tunani da ita ba mamaki za ta fasa ta mai da yana halitta mai da
to wai misali kai ne kake zaune da mace sai ya zamanto kana tuhumarta kana zarginta da wasu abubuwa da ba su dace ba a takaice dai an fahimci komai ake ne sai kuka rabu zuwa wani lokaci sai kake ganin cewa me yiwuwa irin waɗannan miyagun halaye ta daina shin kana iya komawa da ita a farko ma abinda muke so mu sani bayyada cewa namiji ya ringa zargin iyalinsa yana tuhumarsu wannan bayyada cewa a ka'ida ta shari'a dan zargin iyali game da ayyuka waɗanda suke na alfasha wannan kuskure ne duk wasu maganganu na jita-jita da duk wani abin da shaytani yake saka maka yake raya maka a zuciya kauda kai har ka samu tabbas in ka samu tabbas ka tabbatar mata da haka in ta yi musu to a wannan lokaci ba abinda wato zai daidaita tsakankaninku illa zuwa wajen alkali idan an je wajen alkali abinda kake tuhumarta da shi dole za ka kawo shaidu in ba shaidu kenan me za a yi kenan a nan la'ani za ku yi da ita kai rantsuwa hudu kana ne shedawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kan cewa ka ganta tana aiki wanda yake na alfasha cikon rantsuwa ta biyar ka ce tsinewar Allah ta tabbata a kanka in har wato ƙarya kake mata ita ma ta sheda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yi rantsuwa hudu cikon ta biyar ta tabbatar da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta da gaske yake cewa ya same ta tana aikin alfasha to wannan duk lokacin da ya zamanto zargi tsakanin ma'aurata ya kai matuka to shine wannan dole ba inda za a rabe wannan rigima illa wajen alkali don haka dai a takaice bai ya halatta ya zamanto mutum yana tuhumar iyalinsa dangane da ayyuka na alfasha galibi wani lokaci shaidani yake zauwa ya ringa maka wasi-wasi ya ringa maka sake-sake ba don komai ba abinda yake nihi ya katse igiyar aure tsakaninka da ita wanda shi wannan daman shine babban abinda shaidani ya fi so a rayuwarsa yaga cewa ya raba tsakanin ma'aurata dan haka yake jefa wasiwas kowa ya zamanto bai yarda da kowa ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi na cikin sahih muslim idan aka wayi gari shaydani yana watsa wato yaransa aban ƙasa su je su yada banna shi kuma gadansa na sarauta yana kanti a ƙarshen yini kowa zai dawo ya kawo masa raskwanar abin da ya gudanar da shi na lalaci a ban ƙasa a cikin wannan yini wannan ya zo ya ce masa na sanya wane da wane sai da suka yi kaza na sanya wane ya yi kisan kai na sanya wane ya yi kaza na sanya wane ya yi kaza sai ya ce masa koma ba ka yi abin a zuwa gani ba wani ya tashi ya ce masa na yi kaza na yi kaza na yi kaza shaidani ya ce masa koma kai ma ba ka yi abin a zuwa gani ba wani ya tashi ya ce ranka ya daɗe na samu ma'aurata biyu ban gushe ba ina kai kawo tsakankanin su game da jefa fitina da wasi-wasi te da na raba su a wannan lokaci shaidani zai jinjina masa ya rataya masa gala ta girma don haka shi shaidani abin da ya fi so shine rabuwa tsakanin ma'aurata amma ubangiji subhanahu wa ta'ala me ya fi so shine ɗorewa wato ta so da ƙauna tsakanin ma'aurata don haka bayyana cewa ya zama tuna miji yana zargin matar shi duk wani abin da shaidani zai jefa ma na wasi-wasi kau da kai da duk wani abin da za a faɗa maka domin akwai shaidanu daga cikin 'ya'yan adam kuma akwai shaidanu daga cikin jinsi na aljanna har ka samu tabbas yau da gobe za ta bayyana maka abin da baka sani ba satubudi lakal ayyamu ma kunta jahila yau da gobe in dai mutum aikin shi kaza ne to yau da gobe za ta bayyana shi kowa ya gane don haka kasancewar kana iya komawa da ita shi yayin da aka haramta ma mumini kasancewar duk macen da alfashinta ta bayyana to wannan kasancewar haramu ne mutum ya aure ta sai ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka can Ubangiji ta'ala ya ce wa hurrima zalika 'alal mu'minin an haramta ma mumine auren mata waɗanda suke mazinata hakanan ita ma mumina an haramta mata auren namiji wanda yake mazinaci bai dace ba saboda ba kufu'inta ba ne ba ma'ana bai yi daidai da ita ba Ubangiji ta'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun na'am wai rashin daidaita sabo zai iya zamantowa sababin rashin haɗin kai na musulmi ba shi kadai bane ba shi ma wani nau'i ne daga cikin abin da yake kawo rabuwar kai tsakanin musulmi da gaba da kiyayya rashin daidaita sabo na sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw wata riwaya aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum zan Allah ya ce na rantse da Ubangijin da ya halicce ni lalle tilas ne ku daidaita sahunku ko ku ki daidaitawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saba tsakanin fuskokinku kowa ya kadi gabansa an gane ku wacce riwaya sai ta ce ko kuma sakamakon da zai biyo baya Allah ya saba tsakanin zukatanku kaji kana jin haushin dan uwanka kuma ka rasa micece matsalar wani ya maka to dan haka kasancewar wannan nau'i ne wanda yake kawo rabuwar kai da rashin zutuwa tsakanin jama'a ta musulmi amma abubuwan suna da yawa shi kuma dadin fa'ida yanda ake daidaita sahu na sallah kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana kuma haka manzon Allah ya faɗa mana yake cewa shin yanzu ba za ku yi sahu kamar yanda na ga mala'iku suna sahu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala aka tambaye shi yaya mala'iku suke sahu manzon Allah ya ce suna likuwa junansu da juna to don haka ya gabata a darasinmu na Bukhari yanda ake daidaita sahu diddige da idan sau naka ya haɗu da na ɗan uwanka sannan kuma kafaɗarka ta haɗu da nashi an gane ba tsinin yatsa ƙarama ta ƙafa ba ake daidaitawa a'a diddigenka da idan sau ya zamanto ya haɗu da nashi an gane ko sannan kuma ya zamanto kafaɗarka ta haɗu da nashi wannan shine daidaita sahu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kuma yin haka wajibi ne Na'am.
Kuma da jama'a. Aiwa. Farko ne kamata ya gaba fara ma yaro. Jaririn da ya
to bayani ya gabata kasancewar yanda tsari na suna yake a shar'ance a musulunci ba a gargajiyance ba iya abinda ake randa aka haifu da kafin ya sha nonon mahaifiyarsa a tauna dabino alakuta masa ya haɗe wannan dabino wanda kuma bayani ya gabata dabinon shine ake neman albarka da shi ba miyan bakin wani malami ba duk miyan bakin koma wane ne wannan kazamta ne ba muna nihi najasa ba akwai bambanci a yaren Hausa tsakanin kazamta da najasa kamar miyau kamar majina wannan duka kazamta ne amma ba ana nihi najasa ba don haka kasancewar dabino ake taunawa a lakuta masa in ma ita uwar dan ko wanda take gozoma ko kai ko wani can daba wannan dabino shine ake neman albarka da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari yake cewa lalle daga cikin itace akwai wata itaciya wannan itaciya manzon Allah yace yanda kuka san mumini haka take kwatancin mumini yanda mumini a al'amarinsa gaba daya babu nazubdawa komai wanda yake tare da shi ma'abucin albarka ne to haka wannan itaciya yanda mumini kwata-kwata rayuwar shi Allah ya sanya albarka a cikin ta sai manzo Allah yake cewa ku bani labari wace itaciya ce Abdullahi dan Umar yake cewa farkon abin da yazo cikin tunanina ba kowace itaciya bace illa itaciyar rabino yace to amma saboda majalisin akwai manya ga mahaifina Umar ga su Abubakar da wasu daga cikin sahabbai bai dace ba a ce nayi rashin ladabi yace sai na ja baki da nan kame an gane ko don haka wannan yana nuna mana yaro yayi ladabi ga manya kamar yanda shi Ibnu Umar yayi ladabi ga waɗanda suke na gaban shi aka jima can suka bincika kowa ya kasa samuwa sai suka ce ya rasulullahi ba mu labari a takaice dai kamar yanda Hausawa suke cewa mun baka gari idan ka jefa tambaya aka kasa samuwa sai a ce an baka gari maza Allah ya ce hiyan nakhla ya ce ita ce itaciyar dabino yanda ka san mumini kwatancin mumini haka take kamar yanda muka yi bayani itaciyar dabino in ka dauke ta gaba ɗaya babu abin zubdawa farko dai idan aka shuka dabino in yayi ƴaƴa za a amfana da ƴaƴan in yana ɗanye za a ci shi a matsayin maga sannan in ya bushe hallo dabino abinci ne an gane ku sannan kasancewar kaba idan aka yanku za a yi tabarma za a yi sango za a yi zakumi za a yi faifai da dukkan wasu abubuwa na bukatu idan ka ɗauki shi kanshi iccen za a yi gadon kara da duk wasu abubuwa za a yi rihin ɗaki da duk wasu abin da ake da bukata idan ka ɗauki bawon shi ne ake daddakewa a yi tuso wanda yake na wanka idan ka ɗauki kuma iccen gaba ɗaya in ma a yi kuri da shi ko kuma a sassara shi a yi azara to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana tauna dabino a lakuta ma yaro ya haɗe farkon aihuwa kenan kafin ya sha nonon mahaifiyarsa kuma hadisi yana cikin sahihu muslim wanda Ummu Sulaim Allah ya karama mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ta aihu kar ta ba ɗan nono face sai an kai masa ta haihu cikin dare ta sanya Anas ya kwana yana gadin jinjirin da aka wayi gari ta ba Anas ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce akwai dabino tare da kai Anas ya kawo take yankin manzon Allah ya tauna dabinon ya lakuta ma yaron ya haɗe manzon Allah ya ce kuma ya rada masa suna Abdullahi sannan ya masa addu'a ya ce Allah ya sanya masa albarka to wannan shi ake bukatar farko a majinjiri a ranar da aka haife shi amma yau an waye gari farkon abin da ake dasa ma yaro shine polio kafin ya sha nonon mahaifiyarsa to ko an dasa masa kar ya hana ka kai abin da yake sunna an gane ko insha Allah mai yiwa duk makircin da yake tattare da kodiyo kin wannan dabino zai iya ruguza shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan haka in ka riga ka zaɓi sunan da a ran nan ma duk wanda ka haɗu da shi sai ka bashi labarin an haifa min da kuma na sanya masa suna wani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haifa masa da ya hutu sai yake cewa jiya an haifa min da na sa masa suna Ibrahim kaga a ran da aka haife shi manzon Allah ya sanya masa suna haka kuma bayani ya gabata nan kusa hadisi na wanda Anas dan Malik yake fada yake cewa da na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tauna da bino ya lakuta masa ya masa addu'ar cewa Allah ya masa albarka take yake manzon Allah ya sanya masa suna Abdullahi haka Maryam alaiha salam lokacin da mahaifiyarta ta haife ta a lokacin nan ta rada mata suna falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unsa wa inni samaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim an gane ku shine muka yi bayanin cewa ba ma an haifi dan ba kafin ka yi aure a haifa maka da ma kana iya cewa duk ran da nayi aure in Allah ya bani karuwa in da namiji ne sunan shi wane in diya mace ce ce sunan ta wace kamar yanda Zakariya alaihi salam kafin Allah ya bashi da Allah ya bayyana sunan ya Zakariya inna nubashiruka bi gulami ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya to wannan shine iya abin da ake yi a ran da aka haifi jinjiri sannan babu wani abu da za a masa sai dai duk wanda ake da bukatar addu'arsa ba laifi din ma a kai mishi jinjirin ya yi masa addu'a kamar yadda ake kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jinjire yana musu addu'a ko kuma shi wanda ake bukatar addu'ar in ya zo kenan sai a bashi jinjirin ya yi masa addu'a sannan wannan sunan kwana uku mai dashi gefe bayyana tushe a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ran bakwai ko in aka ce suna shine da farar safiya a aske kan jinjiri idan aka aske kan jinjiri sai a yanka ragon suna in ba a rigai ba aka bayyana ma jama'a sunansa a ranar ran bakwai kenan duk wanda aka haɗu da shi sai a bayyana masa yaron an sa masa wani sunan shi kaza wannan nama na suna al-Imam Malik yace a waje na diki da naman layya a dafa a gidan da aka yi aihuwa a ci makwabta da abokan arziki a ba su a matsayin kyauta talakawa da miskinai kuma a ba su a matsayin sadaka shi al-Imam Malik yana kyamar naman suna a maida shi walima duk da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin ba laifi akan iya yin walima ta suna amma maganar a ran bakwai malamai su taru a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci wannan bai da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a littattafai na hadisi ba ko a littattafai na fiqhu ba zaka samu ba inda aka ce a ran bakwai malamai su haɗu da farar safiya domin fatiyar wannan rada suna wannan al'ada ce ta kiristanci wadda ta zo ta kutsa a cikin jama'a ta musulmi an gane ko kirista su suke taron suna a ran bakwai a zo fasto a bashi jinjiri ya yadda ba karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce a littattafan fiqhu na malikiya ka dauka tun daga iziya ka kai har mudawwana ta al-Imam Malik ko kuma mu ce ka kai har Muktasar Khalil duk wanda yayi babi na suna daga cikin wannan littattafan ba wanda yayi maganar cewa a ran bakwai a zo a taro a yi fatiyar suna an gane ko dan haka ko bayyana cewa ma a dauke daga kofar gida a kai bid'a masallaci a kinsa ta duka wannan ba karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bace iya kawai abinda za a yi a ran bakwai ka aske kai a aske kan jinjiri a yanka ragon suna in baka rigai ba ka zaɓi suna a farko ka bayyana ma jama'a to an baka dama har ka kai ran bakwai in ka zaɓi suna sannan sai ka bayyana ma jama'a a takaice wannan shine suna darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajji mun tsaya karshen wato babi na 74 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin aski ko saisaye an gane ku a inda kenan aski yake zamantowa ibada ko saisaye ya zamanto ibada a mahalli ne daya shine a haji ko umra amma asali mutun yayi kulu ko yayi saisaye to wannan matsayin shi halak ne to amma a haji ko umra wannan matsayin su ibada ne in ma mutun yayi aski ko mutun yayi saisaye a karkashin baban sai malam ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda yake tabbatar mana cewa yin aski yafi saisaye a haji ko umra wanda yake cewa wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi aski, wasu kuwa sai suka yi sesaye. Ibn Umar sai yake cewa lalle ku tabbas ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa rahimallahu almuhalliki marratan aw marrataini. Manzon Allah yana cewa Allah ya ji kan wato masu yin aski, Allah ya ji kan masu yin aski, sai da manzon Allah ya faɗa su ɗaya ko su biyu, tare da cewa riwaya wadda take cikin sahihain ta Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, abinda manzon Allah ya faɗa cewa Allahumma ghafir lil muhallikin, Allahumma ghafir lil muhallikin, Allahumma ghafir lil muhallikin, yace ya Allah kai gafara ga masu aski, ya Allah kai gafara ga masu aski. Sai da manzon Allah ya maimaita su uku. Sahabbai suka ce wal muqassiri, suka ce ya Rasulullahi ka hada walil muqassiri, ya manzon Allah ka hada da wadanda suke masu yin sesaye. Manzon Allah sai ya ce walil muqassiri, yace ya Allah kai gafara ga masu sesaye. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana yin aski yafi sesaye a haji ko umra. Dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin Alkur'ani sai ya amfani da lafazin wato shine aski, ya gabatar da shi akan sesaye. Ubangiji ta'ala yace wala tahdiku ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla, a can yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjida al-harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ash-shahid muhallikina ru'usakum. Ubangiji ta'ala yace halin kuna masu aski kawunan, sannan sai yace wa muqassirin, shi kuma gabatar da wani abu akan wani abu ka'ida ta larabci na nuna wannan abin da aka gabatar yana da matukar muhimmanci. Dan haka dai in so samu ne mutun yayi aski, an gane ko shi yafi, amma idan yayi sesaye shi ma kuma wannan ya tsaya matsayin sa. Yau zamu tashi babu na gaba. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود البيالسي قال حدثنا همام وابن منبه عن قتادة وابن دئامة السدوسي البصري أنا خلاس بن عمرو أنا علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهلك المرأة رأسها. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي أنا همام أنا خلاس النهوى ولم يذكر فيه أن علي. قال أبو إيسى حديث علي رضي الله عنه فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تهلك المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التبصير. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi karahiyati al-halqi lin-nisa, wato game da haramcin aski ga mata. An gane ko karahiya anan karka dauki matsayinsa kamar yanda karahiya take a wajen malaman fiqh waɗanda suke na baya-baya, don suka in kai sun ce maka makruhi, abinda bai kai haram ba. An gane ku, domin ahkamul khamsa suka ce al-wajib wal-haram wal-mandub wal-makruh wal-mubah. To amma abinda ake nihi da makruhi a wajen a cikin maganganun magabatan ƙwarai shine abinda Allah ya haramta, ba shi da bambanci da abinda Allah ya haramta. Wanda bayani ya gabata Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Isra, tun da ya kamo bayani akan abubuwan da ya haramta mana, la taj'al ma Allahi ilahan akhara fataqa'uda madhmuman makhzula, sai ya ce wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يذو أكن شوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يذو شوا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سيتي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا سيتي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الشاهد كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها kaga ai duk wanda yayi san inda aka sa gaba ba zai ce maka ba zina makaruhi ce ko ya ce maka kisan kai makaruhi ne ko ya ce cin dukiyar maraya makaruhi ne ne Allah yake ko hada bautar Allah da wani ya ce maka makaruhi ne anan abinda Allah yake nihi da makruha ai muharrama gaba ɗayan waɗannan abubuwa haramu ne to dan haka anan yace ma sha'a fi karahiyatil halqi lin nisa babu ne wanda ke bayani game da abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin yin aski ga mata shine malam ya shigo da hadisin Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an tahlikal mar'atu ra'saha wato mace ta aski kanta wanda hani kai tsaye idan yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga Allah subhanahu wa ta'ala iya abinda za a fa'idanta shine haramci sai an samu dalilin da zai sarrafa shi daga haramci zuwa wato shine karhanci to dan haka anan sai ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tahlikal mar'atu ra'saha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin wato mace ta aske kanta a takeice zaka iya fassara cewa manzo Allah ya haramta ma mace wato shine aske kai sannan malam ya sake zawwa da hadisin ta wata hanya ta daban ta hanyar Muhammad ibn Bashar daga Abu Dawud da Ad-Dayalisi daga Hammam shi kuma daga Khilas kwatancin wancan lafazi da ya wuce illa kasancewar walam yazkur fihi al-Ali Khilas ibn Abr wato bai ambaci Ali ba kawai sai yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha an tahlikal mar'atu rasaha tare da cewa wannan hadisi ne baifi kamar yadda malam yace hadisu ali fihi ira wato akwai rashin tabbata gu daya tare da hadisin wani lokaci ana rawaito shi hadisi ne mausu shi khilas ibn amr sai ya jingina hadisin zuwa ga ali sannan ali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci shi kuma khilas ibn amr sai ya rawaito hadisin sai ya sirayar da Ali sai ya tsallaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an rawaito shi mursalan wa mawsula dan haka hadisi ne muqtar shi kuma hukuncin hadisi muqtar an gane ko hukuncin sa hadisi ne baifi kamar misali labari ne guda idan wannan ya rawaito sai ya ce wane ya fada masa wani lokaci shi wannan kin ba zai ce ba wane ya fada masa sai ya ce shi ma daga wani sannan shi ma wannan in ya biyo yazo kan hadisin sai ya tsallake sai ya ce daga wani shi ma wannan in yazo sai ya ce wani ya fada masa to sai a kasa samun tabbas shin wani shine ya fada ko kuma wancan shine ya fada kenan iqtirab shine rashin samun tabbata game da hadisi ya zamanto wani ya tseda shi akan Ali dan Abi Talib kenan ya zamanto in kamar kenan ya tsallaka ya ce manzon Allah ya fada masa shi Khilas ibn Amr kaga hadisi ne mursal me yasa saboda shi tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wani lokaci kuma sai ya ce daga Ali shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka a takeice hadisi ne baifi illa kasancewar ma'anar shi ma'ana ce wanda take tabbatacciya kamar yanda aka haramta ma namiji aske gemu to haka haramun ne mace ta aske kanta saboda malamai suka ce kasancewar barin gashi wannan ado ne na halitta wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mamaci a inda yake halitta mace ta aske gashinta sai in ya kasance bibiyar shi yanda za ta gyara shi ya wahala to tana iya ragewa ko kuma ya yi tsawo yana ba ta wahala kamar yanda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa barin gashin su sai suke yanke shi saboda kasancewar malamai suka ce hikima anan su su sun riga sun kare da wannan miji tunda Allah ya haramta musu aure bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko Ubangiji ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An gane ku tunda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwaye ne gare mu, mu kuma haramun ne mutun ya aure mahaifiyarsa. Da can Ubangiji ta'ala ya ce wala an tankihu azwajuhu min ba'dihi abada. Ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku ku aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada bayan wucewar shi. To dan haka kasancewar anan ka kiyasta mace in mijinta baya nan wa za ta ba kulliya. Galibi iya abinda take bi tana barin jikinta haka ba tare da bibiyar shi ba. Dan haka shari'a ta hana cewa miji in yayi gulaguro kar ya mamaye iyalinsa, ya ba su labari cewa gani nan rana kaza zan zo domin su shirya. Dan haka su mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ringa rage gashin su, wannan ba dalili bane saboda su kansu ba su fara rage gashin su ba, ba sa bibiyar shi sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka haramun ne mace ta aske kanta sai in ya kasance da larura. In ya zamanto kamar misali wasu kuraje ne sun fito mata, to ba laifi ta kan iya askewa domin Allah ya bata lafiya. Amma askewa haka kawai na takanas, wannan canza halittar Ubangiji subhanahu wataala ne, ko kuma irin ma in ka ma tsaya ka kalla dabi'a ce wadda take ta'arna waɗanda suke ba musulmi ba, wanda ba za ka iya bambanta kan namiji da mace ba in ka huta kasashen arna. To wannan duka bayyana cewa mumini abinda ake bukata duk wani abinda arne yake to mumini ya saba masa, dan haka bai halatta mace ta aske kanta. Dan haka kenan zamu iske shine anan sai malamai malan yake cewa wa ruwiya hadha alhadith an Hammad ibn Salama ana alqata da ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an tahlikal mar'atu ra'saha. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mace ta aske kanta. Malam yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm. Don haka shi ma wannan hadisi da aka rawaito daga Aisha hadisi ne dhaifi bai inganta ba. Don haka malam yazo da sigatu tamri yace an rawaito dan duk abin da ka tabbatar da babba ka da sani game da ingancin sa, to sai dai ka zo da irin wannan siga an fada ko kuma an rawaito ko kuma an hakaito. Shine yace an rawaito daga Hammad, an rawaito wannan hadisi daga Hammad ibn Salama daga Qatada daga Aisha cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin mace ta aske kanta. Sai yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm, wato aiki akan haka yake a wajen malamai. La yarawna ala al-mar'ati halqa, ba sa ganin aski wato ga mace kwata kwata, baya halatta mace ta aske kanta. Waye rauna anna alaiha taqsir, iya abin da yake kan mace wato shine saisaye. Me ake nihin saisaye? Ba ana nihin mace ba ta aske kanta gaba daya idan ta yi umra ko ta yi haji. Iya abin da za a yi sai ta gama gashin kanta gaba daya, sai a yanki gulgudan almula. In aka ce almula ita ce gaba ta yatsa kenan. An gane ku? Gulgudan wannan gaba ta yatsa za a sanya sizo ko mu ce almakashi, wato sannan a yanki shi ma kuma ba wanda yake muharrami ba, kuma da ba wanda yake ba ajnabi, in ma muharraminta ko kuma wato ɗan uwarta mace. In an gama haji ko umra to iya abinda za ta yi ita kawai ta hada gashin kanta a yanki, shine gulgudan wannan gaba ta yatsa, shine iya abinda yake kanta. Shin wani kan iya cewa to ina ga waccan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mace in ta yi iya abinda aka ce ta yi za ta iya shiga karkashin duk abinda Ubangiji subhanahu wataala ya tana dama maza abinda ake samu na lada? Babu ma sha'a fi man halaka qabla an yadhbaha aw nahara qabla an yarmi. Qala haddathana Sa'id ibn Abdirrahman al-Makhzumi wa ibn Abi Umar huwa al-Adani أنهما قالا حدثنا سفيان بن أيينة هو الهلالي المكي عن الزهري هو بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نهرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutumin da ya aske kansa kafin ya yanka hadaya, ko mutumin da ya soke hadayarsa kafin ya yi jifa na farko a ran 10 ga watan Zulhijja, ranar da ake jifa na farko, wanda kar mu manta bayani ya gabata, ran 8 ga watan Zulhijja aikin haji yake farawa, wanda wannan yini shine ake kiran shi yawmut tarwiya, wanda da hantsi za a fita a jemina ayi azhar ayi la'asar ayi magriba ayi isha ayi asuba. Idan aka wayi gari ran 9 ga wata, daga nan za a fita da hantsi a je Arafa. Idan aka je Arafa ba za a dawo ba sai rana ta fada, in ta fada za a dawo Muzdalifa. Idan aka zo Muzdalifa nan za a ya da zango a kwana, in aka yi magriba aka yi isha sai a kwana. Idan aka wayi gari gab da gudowar rana za a bar Muzdalifa sai a je Mina domin yin jifa. Wannan jifa shine jifa na farko wanda ake yi a ranar 10 ga wata, wanda daga cikin jamarat din ku aljabra al-kubra ita ce ake jifa da tsakuwa 7. To shine anan malam yace abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya aske kai kafin ya yanka hadayarsa, ko kuma ya soke hadayar shi kafin ya yi jifa, wanda shi tsarin ayyukan haji kamar yadda yake a sunnanci a ran 10 ga wata, ayyuka ne kamar guda 4 wanda kuma azira suke dena bin daya. Farko a ran 10 ga wata kamar yadda muka yi bayani, bayan asuba kenan gab da hudowar rana daga Muzdalifa za a zo Mina domin jifa. Wannan jifa shine abu na farko da ake yi a ran 10 ga wata. Idan aka yi jifa abu na biyu wato shine yanka hadaya, in ta yankawa ce a yanka, in raƙumi ne ko saniya, in ma a soke, in saniya ce ko a yanka, in raƙumi ne kuma a soke. Nadin fa'ida ita saniya ita ce take da al'amurra biyu, in ma a yanka ko kuma a soke. An gane ko? Idan aka yi soke hadaya, sannan abin da zai biyo baya sai aske kai. Bayan aski abu na hudu shine tawafu ne fada. To shine anan malam yayi baban mutumin da ya aske kanshi kafin ya yanka hadayar shi, wanda kuma yanka hadayar shi ya kamata a ce ya gabaci aske auna hara, ko kuma mutumin da ya soke hadayar shi qabla an yarmiya, wato kafin ya yi jifa, wanda kuma abin da ya kamata a ce sai da ya yi jifa sannan zai soke hadayar. To shine anan sai ya zo da hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi halaqtu qabla an azba, yace ya rasulullahi nayi aski kafin na yanka hadayata. Fa qala azbah wa la haraj, manzon Allah yace masa je kaka yanka hadayar babu laifi akan ka. An gane ko? Yayi wa sa'alahu akhar, wani sai yazo sai yace ya manzon Allah nahartu qabla an arbiya, yace na soke hadayata kafin na yi jifa, wanda abin da ya kamata kenan yayi jifa sannan ya soke hadayar. Qalar mi wala haraj, manzo Allah yace je kaka yi jifa yanzu kai ma babu laifi akan ka. Kaga anan kenan mi hadisin yake karantar da mu halaccin gabatar da wani aiki akan wani, waɗannan ayyuka guda 4 na ran 10 ga wata, saboda anan kowanne manzo Allah yace masa je kaka yi ba laifi. Don haka malamai suka ce lafazin wala haraj wannan yana nuna cewa babu wani laifi akan ka, kuma babu fidiya, ba maganar cewa sai ka bada wata fansa. An gane ko? Kamar yadda zamu iske magana daga cikin maganganun wasu malamai, domin su wasu malamai suna ganin jera waɗannan abubuwa wajibi ne, idan ka saba an gane ko, to dole sai ka bada fidiya, in ma ka saki yanka wani rago, ko kuma kai azumi 3 in baka da kudin yankan, ko kuma ka ci riski ne 6. To shine anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ɗaya daga cikin su shi wancan ya gabatar da aski kafin ya yanka hadiyar shi manzon Allah yace je ka ka yanka ba laifi wannan ko yace ya rasulullahi na soke hadayata wato kafin na yi jifa manzon Allah yace je ka kai jifan ba laifi to shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib da Jabir ibn Abdullah da Abdullah dan Abbas da Abdullah ibn Umar da Usama ibn Shariq Allah ya kara musu yadda wanda kowanne hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin Abdullah ibn Amr hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takeice hadisi ne sahihi domin yana cikin sahihai sai ce wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilm aiki akan haka yake wurin mafi yawa daga cikin malamai kuma fada ce ta Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da Ishaq ibn Ibrahim ar-Rahuya sun tafi akan cewa ya halatta wannan ba laifi mutum in ya gabatar da wani akan wani kenan domin jerawar sunna ce ba wajibi bane shine malam sai ce wa qala ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai suka ce idza qaddama nuskan qabla nusuk fa alayhi dam idan ya gabatar da wata ibadar akan wata ibadar ibada ta haji ita ce ake kiranta nusuk yanzu dawafi zaka iya ce masa nusuk kwana a Muzdalifa zaka iya ce masa nusuk tsayuwa a Arafa zaka iya ce mata nusuk jifa da za a yi zaka iya ce masa nusuk hadaya da za a yanka ana ce mata nusuk to shine anan yace idza qaddama nusukan qabla nusuki idan ya gabatar da wata ibada kafin wata ibada kina daga cikin ibadu na haji fa alaihi dam wato na kansa shine wato ba da hadaya dole kenan sai ya yanka hadaya an gane ko kenan na saba iya abinda aka jiranta su wannan kuma wanda yake kan haka akwai irin su al-Imam Malik irin su Sa'id ibn Jubair Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa wato jera waɗannan abubuwa wajibi ne amma magana mafi inganci jerawar sunna ne ba wajibi bane ba duk mutumin da ya gabatar da wani akan wani to wannan ba laifi sai yayi wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna su menene hujjar su cha suka yi da manzon Allah yace irmi wala haraj je ka kai jifa a yanzu ba laifi suka ce yana nuna cewa babu zunubi akan sa amma baya nuna cewa babu wajen cin hadaya akan shi an gane ko kamar yadda irin wannan tawili da Imam Malik Allah ya ji kansa a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya wayi gari yana azumi yaman ta yace ko ya sha manzon Allah yace Allah ya ciyar da shi Allah ya shayar da shi al-Imam Malik yace eh kwarai Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi amma dole sai ya rama azumi menene Allah ya ciyar da shi Allah ya shayar da shi al-Imam Malik yace Allah ya dauke masa laifi babu zunubi akan shi amma ramuwar azumi akan shi domin wannan lafazi baya nuna cewa babu ramuwa akan shi to sai aka samu wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma at'amahu Allah wa saqahu fala qada'a alaihi wala kaffara au kama qala manzo Allah yace Allah ya ciyar da shi shi ya shayar da shi sai aka samu nassi sari manzo Allah yace fala qada'a alaihi wala kaffara ba ramuwa akan shi balantana kaffara to dan haka anan da yake manzo Allah yace irmi wala haraj je ka kai jifan ba laifi al-Imam Malik sai yace abinda ake nufi ba laifi Allah ya dauke masa zunubin kenan gabatar wani aiki akan wani amma akwai wajibcin ba da fidiya akan shi domin ya saba tsakanin abinda jeranta su wajibi ne a takeice ko kamar yadda al-Imam Ahmad da Ishaq jera su waɗannan abubuwa sunna ne dan haka da yace babu laifi yana nufin kwata-kwata babu zunubi kuma babu wata fidiya akan ka باب ما جاء في الطيب عند الإهلال قبل الزيارة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي قال أخبرنا منصور يعني بن زاذان أنا عبد الرحمن بن القاسم أنا أبيه أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغرم ويوم النهر قبل أن يقوف بالبيت بإيب فيه مسك قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو إيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المغرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النهر وذبح وهلك أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafa turare a lokacin da mutun yayi at-tahallulul awwal al-ihlal anan ana nihi da at-tahallul wato shine kunci harami qabla ziyara kafin wato dawaful ifada dawaful ifada shine ake kiran shi dawaful ziyara in ma kace dawaful farz ko kace dawaful ifada ko kuma kace dawaful ziyara to abinda ake nihi nan da yace qabla ziyara ai qabla fawafi ziyara kafin dawafi wanda yake na ifada ma'ana ya halatta mutun ya shafa turare ko bai halatta ba shine zamu ga amsar karin fa'ida wannan marwayici Mansur ibn Zaban shine yana daga cikin salihan bayi wanda malamai suke bada labarin cewa matsayin shi yanda yake da naci akan ayyuka na ibada inda za a ce masa ga mala'ikan mutuwa a kofar gidanka yana jiran ka fito ya dauki rayuwarka ba shi da inda zai dada aiki kamar ya ce sai na kara wani abu na ibada a kullun a cikin shiri yake duk wani aiki da ka sani wanda Allah ya shar'anta ma bayinsa ba na farin lawo duk na nafilfili kowanne ya tsare ba abinda bai yi a cikin ayyuka na ibada batun gurgurdan iyawarsa wanda haka ake buƙatar zaman tumumini ya kasance bayan ka tsare abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta maka na ayyuka na ibada sannan ayyuka na nafilfili karka yi wasa da su to shine anan wato shine ya rawaito hadisin daga Abdurrahman ibn al-Qasim daga mahaifinsa shine al-Qasim ibn Muhammad daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda Aisha take cewa bayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla an yubri tace na shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare kafin ya dau harami lafazin bayyabtu an ciro shi ne daga aqdib aqdib wato turare tace na shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare wato qabla an yubri kafin ya dau harami don haka sunna ne a lokacin da mutum yayi wanka na daukan harami ya shafe jikinsa da turare kamar yadda anan Aisha ta shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta ce wa yawman nahar wato da ranar layya kenan ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko manzon Allah ya soke hadiyar shi manzon Allah ya yi aski Aisha ta ce qabla an ya dufa bil baiti bi ibn fihi miskun tace a ranar layya ran 10 ga wata kenan bayan manzon Allah ya yi jifa ya soke hadaya ya yi aski tace sai na shafe shi da turare kafin ya je ya yi dawafi dawafu ziyara ko kuma kace dawafu da ifada an gane ko dan haka kenan wannan me yake nuna mana kasancewar lokacin da mutum ya yi jifa na farko to dukkan wasu abubuwa sun halatta gare shi kaga da a farko lokacin da ka dau harami shafa turare baya halatta sai an kai lokacin da mutum ya sauke harami to lokacin da ka zo kai jifa na farko kafin ka je kai dawaful ifada ma ya halatta ka shafa turare dan shi dawaful ifada ba sai da harami ba ba sai da ihrami ba dan abinda ake bukata a ran 10 ga wata in ka zo kai jifa sannan ka soke hadaya kai aski to ka je kai wanka ka tsaftace jikinka idan ka tsaftace jikinka ka shafa turare sannan ka gangaro ka zo maka kai dawaful ifada kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma mafi yawa alhazzai daga nan me na in sun yi jifa kai tsaye daga sun yi aski sai su gangara su je makka su yi dawaful ifada wasu kuma sai ma sun gama dawafin sun dawo sannan suke yin aski duk dai hujja dai manzon Allah ya nuna ba laifi dan ka gabatar da wani aikin akan wani amma abinda aka fi so mutum ya jera su to anan shine Aisha tace lokacin da zai dau harami tace na shafe shi da turare sannan lokaci na biyu a ran 10 ga wata kafin yaje ya tawaful ifada Aisha tace na shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da tirare wanda a cikin sa wato akwai almiski an gane ko tirare ne wanda yake gaba gaba a cikin sa akwai almiski
na'am
malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda malam ke cewa hadisin Aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takeice hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin Bukhari malam yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghayrihi aiki kuma akan haka yake wajen sahab mafi yawa daga cikin malamai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu ya rauna annal muhrima suna ganin cewa wato mai harami wanda kenan mai haji idan rama jamrata al-aqabati yawman nahar idan yayi jifa na farko a ranar layya wa zabaha yayinka hadayarsa wa hadaka ya aske kansa au kassara ko yayi saisaye faqad halala kullu shay'in harama alayhi illa an-nisa dukkan komai wanda ya haramta gare shi a baya to wannan ya halatta kawai sai dai mace ba zai kusanci iyalinsa ba amma duk abinda aka haramta masa na shafa turare na sanya dukkan tufafi ne yake farci an gane ko da sauransu dukkan wannan ya halatta gare shi illan nisa sai dai kusantar iyali shine ya zama haram sai ya ce wa huwa qaulu shafi'i wa ahmada wannan kuma fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب الروايه daga Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa komai ya halatta gare shi illa nisa wa tib wato sai dai iyali wato da tunani ba za ka kusanci iyalinka kuma ba za ka shafa tunani ba menene uzuri na Umar anan takan yiwa bayyana labarin wancan hadisi na Aisha Aisha ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tunani dan haka kenan wannan fada ta Umar cewa illan nisaa wattiba banda yadi banda turare wancan hadisi ya gabata ta hukunta ne akan cewa indai mutum yayi jifa da farko to ya halatta mutum ya shafa tunani iyali ne dai mutum ba zai kusance su ba dole sai yayi tawaful ifada an gane ko saboda bayyana labari da wancan hadisi na Aisha inda yana da labari game da wannan hadisi na Aisha Umar ba zai tuge ba ya ce hadda turare da shi ma iya abinda zai takaita illan nisa sai dai kusantar iyali an gane ko idan mutum ya kusanci iyalinsa kafin da waful ifada haji ta baci dole kuma ya zama wajibi akan shi idan yana da hali shekara ta baɗi ya zo ya sake kuma dole sai ya bada fidiya an gane ko dan haka tun lokacin da mutum ya dauki harami to bai ya halatta ya kusanci iyalin shi sai ya kai lokacin da yayi tawaful ifada kenan wannan ana magana ga wanda yake mai ifradi da wanda yake mai kirani in mai tamattu'i ne idan ya gama umra to wannan shikenan komai ya halatta gare shi sai ran 8 ga wata kuma sannan a dau harami wanda yake na haji shine anan malam yace wa kad zahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadha min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghayrihi yake cewa tabbas wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu sun tafi akan cewa idan mutum yayi jifa na farko komai ya halatta gare shi kenan sai dai iyali wato da turare malam yace wa huwa qaulu ahli al-kufa wannan kuma fada ce ta malamin kufa an gane ko illa kasancewar turare dai ya halatta iyali ne kare ba sa halatta lokacin da mutum ya riga yayi jifa nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك